إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidul Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA garin Azare a jihar Bauchi majalisi ne da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab Allah yarda da shi wannan halka ta 95 kenan a wannan yammaci na Alhamis 15 ga watan Safar hijran Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1445 wanda yake daidai da 31 ga watan 8 shekara ta 2023 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba muna bayani dangane da yanda aka fara kalandar musulunci me dalilin da yasa aka samar da kalandar musulunci alhali da babu ita zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam babu ita haka zalika zamanin abubakar babu ita to wani dalili ne yasa aka samar da kalandar musulunci bayani ya gabata a halkar da ta gabata kan dalilai guda biyu dalili na farko kamar yadda karatu akai ya gabata sayyidina Umar Allah yarda da shi Allah ya yalwata wa al'umma musulmi arziki a zamanin jagorancin sa to kuma jagora ne wanda yake nagartaccen jagora wanda dukiyar al'umma ba ita bace a gaban sa duk abin da ya shigo hannunsa ya shiga baitul mali karkashin ikon sa yakan yi kokarin yin aiki wa al'umma musulmi da shi baya ga haka kowa ne daya cikin waɗanda suke zaune karkashin kula na daular musulunci ana sanya masa salari albashi da za a na biyansa to wannan albashi da ake biyan ƴaƴan daular musulunci ko kuma waɗanda suke karkashin iko na daular musulunci ba a iya haddade yaushe aka ba su na baya a san kuma yaushe za a ba su na gaba kaga wannan dole sai da tarihi sai an san ran yaushe aka bada albashin da ya gabata wace wata ce aka bayar a wani shekara ne idan an san na baya za a san yanzu yaushe kuma ya kamata a bada na gaba to in ya zamanto babu lissafi na kwanaki na tarihi tantance hakan zai zama yana da matukar wahalar gaske to wannan yasa sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi tunanin ya kamata a samar da kalanda wacce za ana komawa gare ta wajen tantance kwanaki da aka biya albashi na baya da kuma waɗanne kwanaki ne ya kamata a biya albashi na gaba wannan dalili na farko kenan wanda bayani kansa ya gabata dalili na biyu riwayar Imam Sha'adi Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin tabi'an musulunci dalili na biyu na bayyana cewar sayyidina Umar Allah yarda da shi yakan rubuta wasiƙu zuwa ga gwamnoninsa tunda shi yana zaune a headquarter musulunci garin Madina. Gwamnoninsa kuma suna sauran garuruwa da suke karkashin iko na musulunci, irin kace Iraki, irin kace Basra, su Kufa, su Yaman, su Bahrain, su Taif, su Makka da sauran garuruwa da suka shiga karkashin ikon daular musulunci. Wasiku na tafiya daga headquarter musulunci garin Madina kenan, daga gurin khalifa ya tura musu da umurni ko kuma hani. Sai kuma a wayi gari ba za su gane yaushe ne aka turo wannan wasikar ba. Yau aka turo, a jiya, a wancan sati, watan da ya wuce, bare ne, ba sa iya tantancewa yaushe khalifa ya turo wannan. Haka zalika su ma sukan tura masa da wasiku na koke da suke da shi da su, ko kuma bukatu da suke da su daga daular musulunci. To wasikun da za su tura masa su ma ba a iya tantance yaushe suka rubuta, saboda babu tarihi kan wasikun. To wannan dalili na biyu ya zaburar da Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, kan ganin cancantar a samar da kalanda ta musulunci wacce za ana komawa gare ta, ta yadda duk wasikar da aka rubuta daga headquarter musulunci za a rubuta tarihin ran da aka rubuta wannan wasikar, wanda aka aika masa wasikar a yayin da wasikar ta isa gare shi, in ya karanta tarihin zai fahimci yaushe aka rubuta wasikar. Wasikar daga ran da aka rubuta ta zuwa lokacin da ta isa gare shi ta yi jinkiri ko kuma ta iso kan lokaci, sannan yaushe aka rubuta. Haka zalika in su ma suka rubuto wasikunsu zuwa ga headquarter musulunci za su rubuta tarihin ran da suka rubuta wasikar, ta yadda a lokacin da wasikun nasu suka iso ga khalifa ya san yaushe aka rubuta wasikun. Sa'annan kuma albashi da ake biyan waɗanda suke karkashin iko na daular musulunci za a san yaushe aka biya su na baya, yaushe kuma ya kamata a biya su na gaba. Waɗannan dalilai guda biyu suka sa Sayyidina Umar ya shawarci manya cikin sahabban annabi, waɗanda suke masu falala, masu daraja, waɗanda suke cikin wanda suka yi rigaye wajen shiga musulunci. Sayyidina Umar ya shawarce su meye ra'ayinsu dangane da kalandar musulunci da yake so a sanya. To in ba a mance ba, mun karanta ra'ayoyi guda hudu, shawarwari daban-daban da aka bawa Sayyidina Umar, wanda ra'ayi na farko ko shawari na farko, ana shawartar Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, bayan ɗaya daga cikin waɗanda suke karkashin daular Farisawa, Hurmuzan, ya bijiro da tsarin da suke tafiya a kai dangane da kalandarsu, tsarin kwana da wata da shekara, ma'ana yadda suke gudanar da kalandarsu, ana lissafin ranan da aka yi abu da watan da abun ya faru da kuma shekara, saɓanin yadda su Laraba suka kasance suna yi. Laraba a baya ba su da lissafin wuni da wata, kawai suna lissafin faruwan abu ne. To kaga faruwan abu kuma zai iya ɗaukan watanni, zai iya ɗaukan shekara, da shi suke lissafin tarihi. Misali, wani maɗaukaki ya rasu kamar yadda bayani ya gabata a baya, to sai a fara lissafin tarihi daga rasuwarsa. Yau kwana kaza da rasuwan wane an haifi jinjiri, yau shekara ɗaya da rasuwan wane, a kuma ran da wane ya rasu aka haifi jinjiri, to kaga kenan yanzu zai nuna maka cewa jinjirin nan yana da shekara ɗaya. Da haka Laraba suke lissafin tarihinsu. To Hurmuzan sai ya ce tsarin Farisawa suna kalanda ne da wuni da wata da shekara. Sayyidina Umar ya yi na'am da wannan tsari ɗin. Sai ce to amma mu yaushe kamata mu fara lissafin kalandarmu ta musulunci. Wannan duk bayani ya gabata a kai, muna matashiya ne kafin mu ɗora. Wasu daga cikin sahabbai suka ba wa Sayyidina Umar shawarin kan cewa a fara lissafi na kalandar musulunci daga ranar da aka aiko annabi, ya zama shine rana na farko na kalandar musulunci tun daga nan ne musuluncin ya fara. To da aka zo aka duba sai aka ga ai in an ce za a yi lissafin tarihi daga rana na farko da aka aiko annabi aka fara masa wahayi a lokacin musulunci bai samu ɗaukaka ba. Hasali ma musulmai suna sallah a ɓoye ne. To tunda musulunci bai samu ɗaukaka ba za a yi kalandar musuluncin a fara ta daga nan. Kyanta a duba a ga yaushe musuluncin ya samu izza, ya samu buwaya, ya bayyana, ya yi ƙarfi. To kyanta sai a fara kalandar musulunci daga nan. To sai aka maida wannan ra'ayi ba a karɓe shi ba. To ra'ayi na biyu sai suka ce to me zai hana a fara lissafin kalandar musulunci daga ranar da annabi ya rasu, a ce shi ne rana na ɗaya ga watan musulunci, ranar ɗaya ga watan ɗaya shekara ta farko a kalandar musulunci. To nan ma da aka duba sai aka ga to ai a fara lissafi daga ran da annabi ya rasu abun bai ba da ma'ana ba, abun ba zai yi ma'ana ba. Me yasa? Saboda ran da annabi ya rasu fa rana ne da sahabbansa suka shiga cikin zulumi, suka samu kansu cikin tashin hankali, suka samu kansu cikin firgici, suka samu kansu cikin gigi cewa to ta yaya za a yi irin wannan rana a sanya shi kuma ya zama shi ne rana na farko na kalandar musulunci, ta yadda duk lokacin da aka zo aka ambaci rasuwa annabi dole sai sun girgiza. Sai aka ga wannan rana bai dace a ce shi ne ya zama rana na farko na lissafin kalandar musulunci ba. Anas ɗan Malik ya ce ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Madina komai sai da ya haske, ran da kuma ya koma ga Allah komai sai da ya yi duhu. To ya za a yi kuma a hakan a sanya ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi ne rana na farko na lissafin kalandar musulunci, shi ma bai yi ba. Sai aka maida wannan ra'ayi. To sai ra'ayi na uku, sai aka samu wasu suka ba da shawarin cewar me zai hana kalandar musulunci a fara ta daga ran da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi kuma kamar yadda muka sani an haife shi a shekarar giwaye. To sai wasu suka ba da shawari kan cewar a fara lissafin kalandar musulunci daga ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu. To nan ma da aka duba sai aka afwan ran da aka haifi annabi, nan ma da aka duba sai aka ga ba zai ba da ma'ana ba, abun ba zai fito sosai ba, saboda ran da annabi ya rasu fa musuluncin bai fara ba. To yanzu kuma kalandar musuluncin ake so a samar. To tunda musuluncin bai fara ba, me zai sa a fara lissafin kalandar musulunci daga haihuwa annabi alhali lokacin ma ba a fara masa wahayi ba? To wannan ra'ayi shi ma sai aka maida shi ra'ayi na uku kenan. To sai ra'ayi na ƙarshe na hudu wanda ya burge kowa, musamman shi Sayyidina Umar khalifa wanda yake neman shawari daga gurin mabiyansa. Ra'ayi na hudu sai suka ce me zai hana a fara lissafin kalandar musulunci daga ranan da annabi ya yi hijira daga garin Makka ya dawo garin Madina. Wannan ra'ayi ya fito daga gurin Sayyidina Ali kamar yadda muka karanta a baya. Sayyidina Umar wannan shawari sai ya shige shi kwarai da gaske. Wannan shawari na Sayyidina Aliyu sai burge Sayyidina Umar, Allah ya dada su gaba ɗaya. To sai jinjina ma wannan ra'ayi, sai ce al-hijratu farraqat, kenan za mu dora daga nan. Wancan karo a nan muka tsaya, shafi na 159, inda ya ce faqala Umar, sai Sayyidina Umar ya ce al-hijratu farraqat bayna al-haqq wal-batil fa'arrihu biha. Sayyidina Umar ya ce kai wannan shawari ta burge ni, wannan shawari ya burge ni. Lallai al-hijratu hijra da aka yi daga garin Makka aka dawo garin Madina, wannan aiki da aka yi na hijira farraqat bainal haqqi wal batil, ita hijira ta bambance tsakanin zare da abawa, ta bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. Anan ne gaskiyar ta bayyana sosai, saboda a da ana dankwafe ta, ba ta kasa bayyana yadda ya kamata sanda annabi yana Makka. Ba ta da ɗaukaka, ba ta da buwaya, ba ta da izza. To amma da aka yi hijira a nan ne buwayarta ta bayyana, izzarta ta fito, ɗaukakarta ta bayyana. to shi yasa sai zamanto hijran nan ita ta bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya. Sayyidina Umar yace fa arihu biya, kawai ku yi lissafin tarihi da hijira. Ya zamanto rana na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Makka da zimmar hijira zuwa Madina, ya zama shine rana na farko a lissafin kalendar musulunci. Yace wa zalika sanatu 17, hakan ya faru a shekara ta 17, wato lokacin da aka sanya kalendar musulunci a shekara ta 17 ne bayan hijira. Ka kenan zamanin Sayyidina Umar shi ma ba farko farkon zamanin sa ba, in ba mance ba a bayan mun yi bayanin dalilai guda biyu da suka zaburar da Sayyidina Umar ganin cancantar a sanya kalendar musulunci, tunda a shekara ta 13 shi ma ya zama khalifa. Ka kenan bayan zamantowansa khalifa da shekaru hudu ne aka sanya kalendar musulunci. Shi yasa anan yace wa zalika sanatu 17, hakan ya faru ne, ma'ana sanya kalendar musulunci ya auku ne a shekara ta 17 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Falamma ittafaqu, lokacin da dukka suka yi ittifaki kan cewar a sanya ranar da Annabi ya yi hijira daga garin Makka zuwa Madina ya zama shine rana na farko na lissafin kalendar musulunci, qala ba'duhum, to anan sai aka zo wani wata ne ya kamata ya zama wata na farko, nan ma ana bukata a samu shawari, tunda yanzu kowa ya yarda a sanya hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina ya zama da shi za a yi lissafin kalendar musulunci. To daga wani wata ya kamata a fara, wani wata ne kamata ya zama watan farko? Yanzu miladiya, tarihi na miladiya, ai watan farko January. To yanzu tarihi na hijiriya, shi yasa ake kiransa hijiriya, saboda tarihi ne da aka yi da hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi wannan tarihi wani wata ne kamata ya zamanto watan farko? To shine anan ma sai aka nemi shawari, mun san daga cikin ka'ida da ka'idar da Sayyidina Umar ya gina gwamnatinsa a kai, duk abin da zai yi yakan ji shawarin mabiya kafin ya zartar. To yanzu tunda an cimma matsaya kan yaushe ya kamata lissafin tarihin musulunci ya fara lokacin da Annabi ya fita hijira, to wane wata ne ya kamata a yi la'akari da shi kan cewa shine wata na farko a shekarar musulunci? Qala ba'duhum, sai wasu daga cikin mabiya Sayyidina Umar talakawansa suka ce ibda'u bi ramadana, wa ramadana ya zama shine watan farko a lissafin kalendar musulunci. Me yasa suka ba da shawarin ramadana? Suka ce saboda ramadana wata ne mai alfarma, wata ne mai girman gaske, wata ne da aka saukar da alqur'ani, alqur'anin nan kuma shine yazo ya bayyana musulunci. To tunda yanzu ana batu ne kan kalendar musulunci, to a fara watan farko ya fara daga watan da aka saukar da kundi na musulunci, shine alqur'ani, shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an. Sannan kuma wata ne wanda a cikinsa akwai daren lailatul qadr, wanda wannan dare na lailatul qadr khairun min alf shahr, kamar yadda Allah madaukakin sarki bayyana a cikin alqur'ani, yafi alkhairi, yafi falala akan watanni dubu. To da suka yi dube zuwa ga wannan waɗannan tarin falala da wannan wata ya kunsa, wata ne na alqur'ani, wata ne da a cikinsa akwai daren lailatul qadri, sa'an nan baya ga haka wata ne da aka shar'anta wa bayi su azumce shi gaba daya, to a sanya shi mana ya zama shine wata na farko a kalendar musulunci. To wasu daga ciki suka ce to ayin an sanya ramadan ya zama shine wata na farko a kalendar musulunci, to ai ba a ramadana Annabi ya hijira ba. To sai aka mai da wannan ra'ayi. Fa qala Umar, sai Sayyidina Umar yace to bari in raba gardama, ina ga bal al muharram, musanya muharram mana ya zama watan farko a lissafin kalendar musulunci. Me dalilin sa? Yace fa innahu munsarafun nasi min hajjihim, saboda shi watan muharram a cikinsa ne mutane ke dawowa daga aikin hajjinsu. Duk wanda ya tafi aikin hajji zuwa watan Muharram da ya dawo gida, to tunda ya dawo gida ya kammala aiki mai girma irin wannan ya zamanto a fara lissafin tarihi na musulunci watan farko ya zamanto watan al-Muharram to wannan hujja da sayyidina Umar ya kawo sai sahabban annabi suka gamsu da ita fattafaqu alaihi sai suka yi ittifaki akan sa sai ittifaki akan cewar a sanya watan Muharram ya zama shine watan farko a kalandar musulunci har yanzu dai akwai sauran rena akaba to ai al-Muharram din ba a watan annabi yayi hijira daga Makka zuwa Madina ba in an ce Ramadana ba a cikin sa annabi yayi hijira daga Makka zuwa Madina ba to ai shi ma Muharram din sannan abin da aka yi dube ga Muharram su ma wanda suka yi dube zuwa ga Ramadan sun yi dube zuwa makamancin wannan to shi yasa a kasa sai kawo mana bayanin da zai warware mana matsalar sosai yace wa inna ma'tubira al-muharram mabda'un lit-tarikh ma'a anna al-hijrata lam taqa fi al-muharram yace aiko dalilin da kawai ya sanya aka yi la'akari ga cewar watan muharram ya zama shine masomin lissafin tarihi tare da cewar hijira ba ta faru a cikin watan muharram ba me dalili gabanin ya bayyana dalilin yanzu zai danye shimfida takaitacciyar shimfida dangane da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dan abun ya bayyana maka kai ne karatu sosai ka fahimci cewar annabi fa ba a cikin watan al-muharram yayi hijira ba sai ya ce fasabit abin da yake tabbatacce a tarihin musulunci anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghadara makkata fil ayyamil akhirati min shahri safr wa makata thalathata ayyamin fi ghari thawr ثم خرج منه ليلة غرة ربيع الأول قاصدا المدينة ووصل إلى قباء يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول تعلن ينا صيبنا بياني تكي تتشم بياني دنغني دا رند النبي فتا هجرة دكما يند هجرة تا كسنش يتي أبن ديك تبتشتش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غادر مكة في الأيام الأخيرة من شهر صفر للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا برقر مكة أقوان تنك أرشي دقا وطن صفر واتو وطن صفر يناك أرشك أرشي النبي برقر مكة ومكث ثلاثة أيام في غار ثور دايب تدقى غار مكة سيجي ذونات أوانقوان كي أكو أقوان ثور غار ثور كوغون ثور ya labe ya buya dangane da tsananin nema da ake masa mushrikai suke suna so su kashe shi to sai ya labe a kogon sau thumma kharaja minhu laylata ghurrati rabi'il awwal sa'annan kuma ya fita daga kogon sau a farkon daren farko na watan rabi'ul awwal daren farko na watan rabi'ul awwal lokacin da zafin neman da ake masa yayi sauki qasidan al-madina yana nufat mai nufatar madina wato ya nufaci madina bayan ya fita a farkon rabi'ul awwal sai nufaci garin madina wa wasala ila quba ya iso ga quba quba wata anguwa ce a garin madina wata anguwa ce a garin madina wanda zai taho daga garin Makka zai fara riskanta kafin ya shiga cikin ƙwaryar Madina yace to annabi ya isa Quba yawmal ithnain ranar litinin athamin min rabi'il awwal takwas ga watan rabi'ul awwal wastaraha hunaka ya huta a Quban salasata ayyam tsawon kwanaki uku anan gurin sai yace as-salafatu kuskure ne as-sulasa'u ranar talata tunda ran litinin ya isa garin madina ran litinin ya isa quba to sai ya zauna a quba tsawon kwanaki uku as-sulasa ranar talata wal arbi'a da ranar laraba wal khamis da ranar alhamis yayi kwanaki uku kenan a quba thumma sharufa almadinata yawm aljum'ati الثاني عشر من ربيع الأول daga nan kuma sai gangara ya karasa cikin garin Madina ranar Juma'a 12 ga watan Rabi'ul Awwal. To wannan riwaya da mawallafin wannan littafi ya kawo riwaya ce wacce take ta sabawa riwayoyi wanda suke masu tarin yawa kuma ingantattu dangane da fitan annabi daga garin Madina da yanda hijirarsa ta kasantu da kuma kwanakin da yayi a Quba lokacin da ya iso garin Quba a unguwar Quba da kuma yaushe karasa cikin ƙwaryar garin Madina idan mun duba cikin Sahihul Bukhari mun san littafi ne ingantacce cikin littattafan hadisi zamu ga riwayar da ya kawo ko riwayoyin da ya kawo sun bambanta da bayanin da muka samu anan haka zalika idan mun duba Siratu bin Hisham shine littafi kusan da iya cewa madogara na farko a bangaren littattafan sira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda cike yake da riwayoyin Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi shi kuma shugaba ne a bangaren sira annabi sallallahu alaihi wasallam to riwayar da tazo ko riwayoyin da suka zo a cikin Siratu bin Hisham zamu ga su ma sun bambanta da riwayar da aka kawo mana cikin wannan littafi sannan har ila yau idan mun duba riwayoyin da Hakim ya kawo cikin littafin sa Al-Mustadrak ala Sahihain riwayoyi wanda suke ingantattu ya inganta su kuma Imam Adh-Dhahabi ya masa muwafaka kan ingantaccin su su ma sun bambanta da riwayar da aka kawo mana cikin wannan littafi a takaice bari mu duba riwayoyin waɗannan bangarori ko littattafai guda uku Sahihul Bukhari Siratu bin Hisham Al-Mustadrak ala Sahihain ko ala Sahihain na Imam Al-Hakim bayanin da suka kawo dangane da hijirar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suka ce lokacin da labari ya iske mutan Madina sune ake ce musu Al-Ansar cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga Makka yana mai hijira zuwa ga garin Madina sai suka fito wajen Madina suka zauna suna jiran karasowa annabi annabi bai iso ba sai suka koma cikin gidajensu cikin gari suka koma gidajensu to sun yi ta maimaita haka ba so ɗaya ba ba so biyu ba kullun za su fito wajen Madina suna jiran karasowar annabi sallallahu alaihi wasallam har sai rana ta fara sanyi in annabi bai iso ba sai su koma gidajensu wani lokaci kuma sai rana ta fara zafi a lokacin da kowa ke bukata je ya huta in ba tsuriya annabi ba labarinsa sai su koma gidajensu yace to ranar litinin 12 ga watan Rabi'ul Awwal ranar litinin 12 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 14 bayan hijira mutanen Madina sun fito wajen gari suna jiran karasowa annabi sallallahu alaihi wa sallam har rana ta fara zafi sai suka koma gidajensu annabi bai iso ba can da yamma sai wani bayahude ya hau saman gidansa yana gyara kwatsam sai ya hango annabi na tahowa da shi da sahabbansa wasu daga cikin sahabbansa sai ya kwala ya daga murya yayi kururuwa yayye kuwa cewa ya ma'shar al-arab hadha jaddukum alladhi tantadirun ya ku taran larabawa ga kakanku da kuke jiran isowarsa gashi ya iso annabi shine kakansu wata riwayar kuma ta bayyana cewa yayya bani kila ya ku ƴaƴan kila kila tana cikin kakanin mutan Madina al-Ansar ga nan kakanku da kuka dade kuna jiran isowarsa gashi ya karaso nan da nan mutan Madina suka fito kowa na gudu suka yo inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cike da farin ciki da isowa annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta masa gaisuwa ta ban girma gaisuwa ta girmamawa ta karramawa gaisuwa irin ta annabi gaisuwa ta musamman garin unguwar Quba sai ya dauka da kabbara kawai ake saboda isowar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka waye gari duk wanda a baya bai san annabi ba idan yazo tunda annabi tare da Abu Bakar suke tafiya sai ya ta gaishe da Abu Bakar yana jinjina masa ya dauka shi ne annabi har sai da rana tayi zafi Abu Bakar ya sa mayafinsa ya lullube annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ne da yawa suka gane cewa ba Abu Bakar bane annabin annabi ne shine annabin to daga nan kuma sai aka dawo ana gaishe da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan sai mata da suke cikin gidajensu da bayi da su ma suke hidindimu da kananun yara kowa sai ya dauka kawai yana tarera waka cikin garin Madina jaa Muhammad jaa Rasulullah jaa Muhammad jaa Rasulullah Allahu akbar jaa Muhammad kowa abin da yake nanatawa a bakin sa mata ne a cikin gidajensu kananun yara ne alayi alungu da kuma bayi da masu hidima kowa abin da bakin sa ke maimaitawa kenan jaa Muhammad aiko Muhammad yazo jaa Rasulullah manzon Allah yazo Allahu akbar Allah bai girma jaa Muhammad Muhammad yazo wannan zai fayyace maka irin yanayi da suka samu kansu ciki na farin ciki da murna to anan gurin idan an kula da wannan riwayar da muka karanta wacce Imam al-Bukhari ya fitar da ita cikin sahihin sa sannan Ibn Hisham ya fitar cikin sirar sa riwayar Ibn Ishaq Imam al-Hakim ya fitar cikin al-Mustadrak din sa ta bayyana cewa annabi ya iso Madina ran yaushe ranar litinin 12 ga watan Rabiul Awwal amma anan ran yaushe yace mana yace ran litinin amma sai yace me at-thamin min Rabiul Awwal yace annabi ya iso garin Madina 8 ga watan Rabiul Awwal to wannan yayi cikaro da riwayoyi wanda suke ingantattu ka kenan baran 8 ga watan Rabiul Awwal annabi ya iso garin Madina ba ya iso garin Madina ranan 12 ga watan Rabiul Awwal yaushe ya bar garin Makka nan ma an samu riwayoyi guda biyu anan da ya bayyana mana cewa qurratu Rabiul Awwal farkon Rabiul Awwal annabi ya bar garin Makka wata riwaya kuma ta bayyana cewa 4 ga watan Rabiul Awwal saboda annabi ya bar asalin cikin garin Makka ya zo ya zauna a cikin kogon Thawr kwanaki uku ranan na hudu kuma ya bar Thawr ya kama hanyar Madina kaga shi kuma anan ya bayyana mana cewa karshen safar ne annabi ya bar cikin Makka ya zo ya zauna a kogon Thawr kwanaki uku farkon Rabiul Awwal ya kama hanyar Madina to kaga dai riwayar da ya kawo wacce take bayyana tarihin barin annabi garin Madina a Makka ta bambanta da riwayoyin da suke masu tarin yawan da kuma sun fi wannan din inganci kenan dai annabi in ma ko ya bar garin Makka 1 ga wata ko kuma 3 ga watan Rabiul Awwal to kuma dai yaushe annabi ya bar garin Makka in mun kula za mu ga ba a watan Muharram bane ko ya bar garin Makka a watan Rabiul Awwal ya iso garin Madina a watan Rabiul Awwal to amma yaushe ya iso garin Madina 8 ga watan Rabiul Awwal ya iso garin Madina ko 12 ga watan Rabiul Awwal zance mafi rinjaye shine annabi ya iso garin Madina ranan 12 ga watan Rabiul Awwal to bari mu ji kuma wani bambanci na biyu annabi da ya iso sai ya sauka a Quba kamar yadda aka mana bayani cikin littafin nan annabi da ya iso garin Madina ya sauka a Quba to anan cikin littafi mun karanta cewar da ya sauka a Quba yayi kwanaki uku ne yayi wunin talata da laraba da alhamis ran juma'a kuma sai ya karasa cikin asalin garin Madina to amma wannan riwaya ko wannan bayani da muka karanta cikin wannan littafi shi ma yayi karo da riwayoyi ingantattu da suka zo cikin sahihul bukhari da kuma cikin siratu ibni hisham siratu ibni hisham da kuma mustadrak na imamul hakim annabi da ya sauka Quba riwayoyi sun bayyana cewa kwanaki 14 yayi a Quba kaga anan kuma an bayyana mana cewa kwanaki 3 saboda an bayyana cewar a Quba annabi sai da ya juma'a guda biyu sannan a Quba ya gina masallacin Quba kamar kwanaki 3 ba za su bada dama har a gina masallaci ba to amma kwanaki 14 hankali zai iya kamawa a gini irin na nasu na wancan zamani nasu wanda za a yi shi da tubali da ƙasa kuma a zo a yi rufi da tinkan dibino kaga wannan za a iya yin sa a cikin kwanaki sati biyu kwanaki 14 amma kwanaki uku kaman sun kasa to riwayoyin su ibnu ishaq su bukhari sun bayyana cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kwanaki 14 yayi anan ne ya assasa masallacin Quba shine farkon masallaci da aka fara ginawa bayan annabi yayi hijira daga garin Makka ya dawo garin Madina to bayan ya kammala kwanakin sa guda 14 a unguwar Quba ya gina masallacin Quba daga nan sai ya kauka taguwar sa sai ya karasa cikin garin Madina sayyidina Abubakar yana bayan sa ya aikawa Banu Najjar dangin kakan sa Abdul Muttalib kenan Abdul Muttalib mun san mahaifiyar sa yar garin Madina ce to sai ya aika ma dangin kakan sa Banu Najjar sai suka taho suna dauke da takuba suka raka annabi ya karasa cikin garin Madina to wannan shine bayanin da yake ingantacce dangane da hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isa garin Madina cikin ƙaryar Madina ya isa daidai lokacin sallar juma'a to anan annabi yayi sallar juma'a a wani wadi cikin wadi na garin Madina wani kwari cikin kwarin garin Madina da mutane guda 100 kenan sallar juma'a ta farko kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yi tare da mutanen Madina yayi sallah da mutane 100 cikin garin Madina to idan muka kula da wannan riwayar da muka karanta ta fi inganci sama da wacce aka kawo mana cikin littafi to zamu dunkula bayanin kan cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita hijira daga garin Makka zuwa garin Madina farkon Rabiul Awwal ya iso garin Madina 12 ga watan Rabiul Awwal amma bai karasa asalin ƙaryan garin Madina ba sai ya yada zango a Quba unguwa ce cikin unguwannin garin Madina yayi kwanaki 14 a Quba yayi tatarban mutane masu zuwa suna masa maraba anan ne ma Salmanul Farisi ya zo ya haɗu da shi ya kawo masa sadaka bai ci ba ya kawo masa kyauta ya ci Salmanul Farisi ya fahimci cewa lallai wannan shine annabin da malaman nasara suka bashi labarin sa ya gina masallacin sa na farko a Quba wato masallacin Quba shine masallaci na farko da aka fara ginawa a addinin musulunci to bayan kwanaki 14 da ya kwashe a Quba sai ya karasa cikin ƙaryar Madina to yanzu idan muka ce annabi ya iso garin Madina ya sauka a kubaran 12 ga watan Rabiul Awwal yayi kwanaki 14 ya karasa ƙaryar Madina zai zama nawa ga wata kenan kwana 20 ran 26 ko kenan ya isa ƙaryar Madina ran 26 ga watan Rabiul Awwal to kaga kenan duka hijira annabi dai daga farawar ta har karewar ta har isan sa ƙaryar garin Madina duka cikin watan Rabiul Awwal barin sa garin Makka farkon Rabiul Awwal isowan sa Quba 12 ga watan Rabiul Awwal karasawan sa cikin ƙaryar garin Madina 26 ga Rabiul Awwal to me yasa ba a sanya Rabiul Awwal ya zama shine daya ga watan hijira ta kalandar musulunci ba alhali a farkon sa annabi ya bar Makka 12 ga watan Rabiul Awwal kusan tsakiyar sa ya iso garin Madina ya da zango a Quba sannan 26 wajejen karshen sa ya isa ƙaryar Madina kaga duka hijira annabi ta kare a cikin watan Rabiul Awwal da fara wata da karewar ta to me yasa ba su sanya watan Rabiul Awwal ya zamanto shine wata na farko a kalandar musulunci ba tunda yanzu lissafin kalandar musulunci ya fara daga me hijira annabi to aida sai a sanya watan Rabiul Awwal ya zamanto shine wata na farko a kalandar musulunci to me dalilin da yasa ba su sanya Rabiul Awwal din ba ga bayanin ya mana anan yace wa inna ma tubira al muharram mabda'un lit tarikh wa lam yu'tabar shahru Rabiul Awwal alladhi tammat fihi al hijratu مبدأ الله لماذا؟ لأن المحرم هو أول شهور السنة عند العرب وتغييره يحدث اضطرابا في التاريخ وانا شيني دليل يتي ايكو دليل ديسانيا aka sanya watan Muharram ya zama shine masomin lissafin tarihin musulunci, shi watan Muharram ya zama shine wata na farko a kalandar musulunci. Walam yu'tabar shahru Rabi'il Awwal, kuma ba ai la'akari da Rabi'ul Awwal ya zama shine wata na farko ba. Alladhi tammat fihi al-hijra mabda lahu, wanda a cikin watan Rabi'ul Awwal din ne hijira ta kammalu. A cikin Rabi'ul Awwal din hijirar ta fara, a cikin sa ta kammalu. Me dalilin da yasa ba a sanya shi zaman shi to mabda'ul lahu ba, masomin lissafin tarihin musulunci ko kalandar musulunci zama shine wata na farko a kalandar musulunci? Li'annal Muharram, saboda shi watan al-Muharram huwa awwalu shuhuri sanati inda al-Arab, shine farkon watan shekara a gurin Laraba tun gabanin zuwan addinin musulunci tun zamanin jahiliya. Watan al-Muharram shine wata na farko a lissafin kalandar Larabawa. In suna lissafin watanni na shekara, Muharram shine wata na farko a gurin Larabawa. Yace wa tagriruhu, canja wannan watan kuma, yuhdithu tiraban fi tarih, zai haifar da rudani a lissafin tarihi, tunda su ma waɗannan din Larabawa ne kuma suna mu'amala da sauran Larabawa. To idan aka ce an canja tarihi na musulunci, maso masa ya zama daga Rabi'ul Awwal ba daga watan al-Muharram ba, to zai haifar da rudani cikin kalandar lissafin tarihin musulunci. To shi yasa sai aka koma baya aka dauko lissafin ya zamanto daga watan al-Muharram maimakon a fara shi daga watan Rabi'ul Awwal. Wannan shine dalilin. Sannan sayyidina Umar kuma ya kara da wani dalili daban kan cewar shi watan Muharram a cikin sa ne duk wani wanda ya tafi aikin hajji ya koma gida. To tunda ya koma gida zai fara rayuwarsa daga farko, ya je ya sauke farali, zai fara rayuwarsa daga farko, sai zamanto shine masomin watan kalandar musulunci. Wannan shine takaitaccen bayani dangane da yanda aka samar da kalandar hijiriya, wato kalandar musulunci wacce a da babu ita. Wato an samar da ita a zamanin sayyidina Umar sakamakon dalilai guda biyu da suka sa a samar da kalanda din. Sannan kuma ba a samar da kalanda ba sai bayan an shawarci lokacin zarata cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To yanzu abu na uku da zamu je kansa shine laqabu amiril mu'minina. Laqabu amiril mu'minin, laqabi da aka yi wa sayyidina Umar da amirul mu'minin. Mun san sayyidina Abu Bakar laqabin da ake masa shine khalifa, khalifatu rasulillah. To sayyidina Umar kuma ba a ci gaba da masa wannan laqabin ba sai ake ce masa amirul mu'mini. Me yasa aka yi masa wannan laqabi, ko menene masomin haka, ko ya aka yi aka samar da wannan laqabi na amirul mu'mini na alhali da babu shi? Annabi sanda yana raye ana ce masa rasulullah, ana ce masa nabiyullah, kuma shine jagoran al'umma da ya koma ga Allah subhanahu wataala. Sayyidina Abu Bakar ya mai gurbinsa sai ake ce masa khalifatu rasulillah, ma'anan khalifa wanda ya mai gurbin manzon Allah, ya tsaya a matsayin manzon Allah. Ba manzon Allah ya tafi, tunda da manzon Allah ne shugaba. Yanzu tunda manzon Allah ya tafi, wa ya mai gurbin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shugaba? Shine Abu Bakar, sai ake kiransa khalifatu rasulillah. To da sayyidina Abu Bakar ya tafi kuma aka zo kan sayyidina Umar, yaya abun ya kasance, ko kuma yaya aka koma yi masa laqabi da amirul mu'minin? Daga nan kuma duk wanda ya zo kan kujerar nan ta jagoranta al'umma musulmi sai ake masa laqabin amirul mu'minin. To wannan shine abun da zamu duba a wannan maudu'i. Yace lamma mata Abu Bakrin radiyallahu anhu wa kana yud'a khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, فقال المسلمون من جاء بعد قيل له خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطول هذا، ولكن أجمعوا على اسم تدعون به الخليفة يدعى به من بعده من الخلفاء. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن المؤمنون وعمر أميرنا، فدعي عمر أمير المؤمنين فهو أول من سمي بذلك. Yace lamma mata Abu Bakar, lokacin da sayyidina Abu Bakar ya rasu, wa kana yud'a khalifatu rasulillah, gabanin ya rasu ana masa laƙabi da khalifatu rasulillah, saboda ai ba daɗi ka kama sunan shugaba ba tare da ɗan girmamawa ba, ba tare da wata ƴar inkiya hakan nan, wata wani ɗan laƙabi haka na girmamawa ba, ba daɗi. Ba daɗi a zo a ce Abubakar. To shi ne ya ce lokacin da Abubakar Allah yadda da shi ya rasu, gabanin ya rasu ana masa laƙabi da khalifatu rasulillah. Mun yi bayanin ma'anar khalifatu rasulillah, shi ne wanda ya maye gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan manzon Allah, wani gurbi ya maye na jagorantar al'umma musulmi, saboda ran sanda annabi yake raye shi ke jagorantar al'umma, bayan ya tafi wa zai jagoranci al'umma bayansa, sai suka yi ittifaki wajen zaben sayyidina Abubakar akan ya zamanto jagora bayansa, kaga kenan shi ya maye gurbin annabi ta fiskar jagoranci. To sai ake ce masa khalifatu rasulillah, khalifan manzon Allah, ma'ana wanda ya mai gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala al muslimuna, sai musulmai suka ce man jaa ba'du qila la khalifatu khalifati rasulillah, to yanzu wanda zai zo bayan sayyidina Abubakar laqabin da za a masa sai ana ce masa khalifatu khalifati rasulillah, khalifan khalifan manzon Allah, tunda shi ya maye gurbin wanda ya maye gurbin manzon Allah, kaga sai a ce masa khalifatu khalifati rasulillah. To wanda zai zo bayan Safa shi kuma sai a ce khalifatu khalifati khalifati rasulillah, wanda zai zo bayan Safa sai a ce khalifatu khalifati 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 rasulillah, wanda zai zo bayan Safa sai a ce khalifatu khalifati khalifati khalifati, yayi tsayi. To shi yasa suka ce fayatulu hadha, suka ga wannan zai yi tsayi. Wanda zai zo baya a ce khalifatu khalifati khalifati khalifati, yayi tsayi. A samu wani laƙabi mana ƙwaya ɗaya wanda duk wanda ya hau wannan kujera kawai za a na masa wannan laƙabin. Walakin ajma'u ala ismin tad'una bihi al-khalifa yud'a bihi man ba'dahu min al-khulafa. To yanzu abin da yafi sai wasu suka ba da shawari, suka ce ku yi ittifaki mana akan wani suna ƙwaya ɗaya wanda za ku na kiran khalifa da shi, ta yadda duk wanda zai zo a bayansa shi ma da irin wannan sunan za a na kiransa, ma'ana irin wannan laƙabin. Ku yi ittifaki kan laƙabi ƙwaya ɗaya wanda duk wanda ya hau kan wannan kujera irin laƙabin da za a na masa kenan. Yanzu laƙabin shugaban ƙasa president, duk wanda ya hau ai laƙabin kenan. Laƙabin gwamna, duk wanda ya hau laƙabin kenan. Ko ma wani iri ne sunansa dai, wannan dai shi ne laƙabin wanda ya hau wannan kujera. To su yi ittifaki kan laƙabi ƙwaya ɗaya wadda za a na yi wa duk wanda ya hau kan wannan kujera ta jagoranci. Fa qala ba'du ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to mu ga shawarinmu, nahnu almu'minun, mu tunda mu mu'minai ne, wa umaru amiruna, Umar kuma shugabanmu ne, to me zai hana mu na ce masa amirul mu'minina, tunda mu shi ne shugabanmu kuma mu mu'minai ne, shi kuma shi ne shugabanmu, to muna masa laƙabi mana da amirul mu'minina, shugaban mu'minai. To wannan shawari sai gamsar da duk wanda ke wannan guri da ake ƙoƙarin ba da wannan shawarin. To daga nan fa du'iya Umar amirul mu'minin, sai aka dinga gaya wa sayyidina Umar amirul mu'minin, ake kiransa da wannan laƙabi na amirul mu'minin. To sai daga nan kuma duk wanda zai zo bayan sa shi ma sai a masa wannan, ake masa wannan laƙabi. Sayyidina Uthman da yazo bayan sa shi ma amirul mu'minina ake gaya masa, sayyidina Ali da yazo bayan sa shi ma amirul mu'minina ake gaya masa, kaga sai zama laƙabi ne da duk wanda ya hau wannan kujera irin laƙabin da za a na yi masa kenan. Fa huwa awwalu man summiya bidhalika, sayyidina Umar shine mutum na farko da aka fara masa laƙabi da amirul mu'minin. Wannan riwaya ta farko kenan da Ibnu Sa'd ya kawo ta cikin littafin sa At-Tabaqatul Kubra. Riwayoyin da suka zo suna bayyana yadda aka yi, aka fara yi wa sayyidina Umar laƙabi da amirul mu'minina riwayoyi guda uku. Yanzu wannan riwayar da muka karanta ita ce riwaya ta farko wacce Ibnu Sa'd ya kawo ta cikin littafin sa At-Tabaqatul Kubra. To sai riwaya ta biyu ita ce wacce zamu karanta ta, yace wa an ibn Shihabin, an samo daga Ibnu Shihab. Wannan riwayar da za mu karanta ta Ibnu Shihab, Imamul Hakim ya kawo ta a cikin littafinsa المستدرك على الصحيحين. محمد بن شهاب الزهري الله يمسه رحمه وانا هنا تيكي من يما لمن حديث محمد سننسى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يا رسول شكرتا نريد عشرين دبير باين هجرة وانا رواية انسى موتا تهنيسا يتي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عمر بن عبد العزيز الله يرددشي الله يرددشي أكن شيء الله يرددد مؤمنة أما غالبي استلاهن دا ما لم يسك تفاكينا أهل السنة والجماعة shine waɗanda ake cewa Allah ya dade su sune sahabban annabi nasina alqur'ani yazo da haka wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an sahabban annabi ana cewa radiyallahu anhum in shi kadai ne ace radiyallahu anhum wannan shine galibi amma wanda ba sahabin annabi ba fa cikin magabata sai a ce rahimahullahu ta'ala Allah masa rahama wannan istilahi akai malamai suka tafi sahabin annabi a ce radiyallahu anhu wanda ba sahabin annabi ba a ce rahimahullahu ta'ala amma babu laifi wanda ba sahabin ba ma in an ce radiyallahu anhu amma an fi gaya wa sahabban annabi kenan nan Umar bin Abdul Aziz kanta a ce rahimahullahu ta'ala zai fi akan a ce radiyallahu anhu tare da cewa in an ce radiyallahu anhu ma ba zai zama laifi ba saboda aya alqur'ani ta yi ishara kan haka innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika haka ne ayar hum khairul bariya jazaohum عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا تعالى شيمي رضي الله عنهم ورضوان ننتو اكي ان الذين امنوا للي ودان ده سكاي ايماني وعملوا كاغون ده سكاي ايماني ده ندا ده ينزو ذا سو شيغا الله اكرشه سي يتشي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها اولئك ابدا كو اولئك هم خير البر رضي الله عنهم ورضوان أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يتي رضي الله عنهم الله يا يرددس ورضوا عنه كما سوما سيدد الله الله سيأك رشيتي أولئك هم خير البرية نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه بارك الله فيكم أكرشا آية دي الله أتي رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أنت الله أرجد شيء بالي في أما أبن دعك فساني شيني أتي واندبا صحابي با الله يمسى رحمه Umar bin Abdul Aziz Allah masa rahama yana ɗaya daga cikin kalifofi na daular Banu Umayya yayi kalifanci tsawon shekaru guda biyu ya fara shekara ta 99 bayan hijira ya ƙare shekara ta 101 bayan hijira mutum ne wanda yake da tarihi mai tarin yawa a rayuwarsa Khalifa ne wanda ya baza adalci a rayuwarsa. Kusan akwai buƙatar gaba tunda ambatansa ya zo mu dan yi ishara kan wasu daga cikin falalarsa da kuma nagartarsa da adalcinsa a jagorancinsa koda a takaice gabanin mu je gaba amma saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu daman hakan ba sai Allah kai mu haɗuwa ta gaba. Abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗan harshe Allah gafarta mana
وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته